الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ɗan uwa muna gabatar da sahihiyar godiya da yabo na musamman da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake hada mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Lahadi a wannan majalisi namu mai albarka wanda muka yi masa suna da Muntadal Muta'addibin wanda ke birnin da magaran Jamhuriyyatun Niger domin ci gaba da karatuttukanmu na lugha kamar yadda littafin da ke gabanmu shine al-maqamat maqama ta Abu Muhammad al-Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Uthman al-Hariri al-Basri rahimahullahu ta'ala a yau muna 20 ga watan Zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 19 ga watan 6 shekara ta 2022 darasi da ya gabata a jiya mun gama makama ta farko as-sunaniya don haka insha Allah ta'ala darasi na yau za mu tashi farkon makama ta biyu qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-maqamatu thaniyatu al-hulwaniya madam Allah ya ji kansa na fada wato wannan makama ce ta biyu wadda aka danganta ta zuwa wani babban birni daga cikin biranen Baghdad shine birnin da ake kiran shi Hulwan wanda ainihi shi wannan birni an rada masa suna da wanda ya assasa shi shine Hulwan ibn Ali wanda shi wannan birni an ci shi da yaki ya dawo karkashin daula ta musulunci a zamanin khalifancin Umar ibn al-Khattab Allah ya karama sa yadda to shine malam ya danganta ita wannan makama zuwa birnin Hulwan shine yace al-maqamatu al-ula al-hulwaniya ko kuma al-maqamatu al-thaniyatu al-hulwaniya wannan makama ta biyu ce wadda aka danganta ta zuwa birnin Hulwan haka al-Harith ibn Hammam al-Harith ibn Hammam ya hakaitu idan aka ce haka an ciro shi ne daga al-hikaya al-hikaya shine kwaikwayo kenan yadda ka ji ka fada ko yadda ka gani ka aikata annahu qala wato shi yake fada kaliftu nayi matukar kauna muzmidat anniyat tamaim tun lokacin da aka nisanta layu na cadi gabarina wani latibiyar amaim aka damfara mun rawani bi an aksha ma'ana al'adabi da naka zai kima mazaunin ilimin adab wa undiya ilaihi rikaba balab kuma danna ramar da raƙumin nema izuwa gare shi. Lafazin kaliftu an ciro shi ne daga al-kalif. Idan aka ce al-kalif wato shine shiddatu hubbi shay'i, matukar wato kaunar abu. An gane ko? Shiddatu hubb, matukar kaunar abu shine al-fazazi yake fada a cikin littafin sa al-ishriniya, yake cewa kaliftu bi madhi al-hashimi muhammadi, nayi matukar kauna game da yaban al-hashimi bahashimin dangi shine annabi muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi wa ala alihi ajma'i. Shine yace muzmi dat tun lokacin da aka nisanta at-tamaim wato layu na cadi anni gabarina. Al'ada ta larabawa idan yaro ya balaga waɗannan tarkace na maguzanci na layu wanda jahiliya ce wanda har yau bata gushe ba a cikin wasu daga cikin al'umma ta musulmi. Waɗannan layu da ake rataya ma yaro idan yaro ya balaga a cikin su waɗannan layu sai a cire su a zo a ɗaura masa gyautu a naƙa masa rawani a rataya masa takobi don ya san da cewa fa yanzu yanayinsa ya canza, ya fita daga layin yara ya shiga layin manya. Lafazin miqat an ciro shi ne daga fadarsu maqa yamiqu maiqan ko kuma amaqa yumiqu imaqatan, shine al-ibaad wal inha, nisanta abu. Ga yacan cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa imaqatul adha anil tariq, nisanta abinda zai cutar da jama'a gabarin hanya. Wannan akwai ladan sadaka abun Allah subhanahu wa ta'ala. Shine yace muzmi bat anniyat tamari, tun lokacin da aka nisanta layu na cadi gabarina. Wani yakan iya cewa menene cadi a Hausa? Idan aka ce cadi a Hausa, irin cututtuka da yaro yake haduwa da su lokacin da yake canza wasu marahil tun bayan aihuwa. Misali lokacin da yaro ya fara zama zaka ga yana rashin lafiya, yana zawo. Lokacin da ya fara rarrahe, da lokacin da ya fara tsayuwa, da lokacin da ya fara tafiya, da lokacin da ya fara hudda haƙuri, to irin waɗannan cututtuka da yake, kuma wanda galibin cututtukan suna tattare da zawo, shine ake kira cadi kenan a Hausa. Lafazin at-tama'im jam'i ne na tamima, wanda asalin tamima wani dutse ne da ake fito da shi daga cikin teku, wanda a Hausa ana kiran shi tatatuna, wanda da ulu bakin zare ake ɗaurawa a wuyan yaro, wai magani ne wanda yake yakan kare shi game da baki da miyagu da wasu mainene. Maguzanci ne ba tsiyar da za ta kulla masa. Wiqayatullahi aghnat an mudha'afati min ad-duru'i wa an'ali min al-uduni, don haka ita wannan tamima shirka ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fada a hadisi ingantacce, innar ruqa wattama'ima wattiwala shirk. An gane ku? To don haka su waɗannan layu su ne ake kiransu at-tama'im. Kuma idan ka koma a iya abin da ya tabbata a shar'anci, dukkan wata laya haramun ne. Babu wani bambanci tsakanin wadda take aya ta Al-Qur'ani ko wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wata addu'a da tazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu bambanci. Waɗanda suke kan haka daga cikin magabatan kware irin su Abdullahi dan Mas'ud da almajiransa irin su Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, irin su wannan Qais, wannan Al-Aswad ibn Qais An-Nakhai da sauransu, wanda sun tafi akan cewa ba bambanci. Domin ka'ida, idan nassi ya zo wanda yake gamamme, dole a tafi akan gamewarsa sai an samu dalilin da ya keɓance, ya ware ya ce banda kaza. In ka ce banda laya ta kaza, sai ka zo da dalilin da ya ware. Alhali babu dalilin da ya ware. Ƙarin bayani akan wannan mas'ala, akwai littafi na musamman wanda wani malami daga cikin malamanmu waɗanda suka karantar da mu a jami'a ta Madina, shine Ash-Sheikhul Imam Al-Doktor Fahad As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, ya wallafa littafi na musamman ya sanya masa suna Ahkamur Ruqa wat Tamail, wanda risalar shi ce ta magister. Littafi ne wanda yake mai matukar fa'ida akan wannan mas'ala. To shine an gane ko? To dan haka bata kulla ma bawa komai. Shine wani wannan mawaki yake cewa وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ أَلْفَ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ. شيني يجي مُذْمِيئَتْ أَنِّيَةَ تَمَايُ تُلُّوكَ چِنْدَ أَكَ نِيسًا تَلَايُونَ چَدِي غَبَرِينَ وَنِيلَتْ بِيَ الْعَمَائِمْ وَاتُوْ أَكَ تَمْفَرَامُ رَوَنِي لَفَزِنْ وَاتُوْ نِيلَتْ أَنْشِرُوشِ نِيدَ نِيَاقًا. Idan aka ce an-niyab shine marataya, inda ake rataya abu. Gaya can a cikin kitabu Zuhud yake cewa laqad khaba ash-shaqiyyu wa dhanna ajza wa zala al-qalbu minhu an-niyabi. Yace ash-shaqiyyu matsiyaci tababbi na lahira, yace laqad khaba, tabbas ya tabe, wa dhanna ajza, yayi yaqinin gajiyawa da kasawa. Yace wa zalal qalbu minhu anin niyabi, zuciyarsa yace ta gushe daga maratayarta. Idan aka ce an-niyab kinan marataya, shine yace wani batbiyal amali, wato aka dan faramu rawani. Lafazin al-amaim jam'i ne na imama. Shine yace matukar kaunar da nayi shine bi an abisha da naka zai kima ma'anal adabi, mazauni na ilimin adab. Lafazin abisha gaya can falan mata gashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi, gaya can kuma idh yaghsha sidrata ma yaghsha, shine yace wa umdiya ilayhi rikaba qalab, kuma danna ramar da wato raqumin nema zuwa gare shi. Lafazin umdiya an ciro shi ne daga al-imba. Idan aka ce al-imba shine gajiyar da abun hawa mutun ya ramar da shi, kamar yadda Imru'ul Qais a cikin waƙarsa ta mutuwa yake ambata irin gwagwarmayar da ya sha a rayuwarsa. Daga cikin abin da yake faɗa shine yake cewa walam umbil madiya bi kulli ardin amakki tuli lamma israli, yake cewa kace kaman ban ramar da wato raƙumi a dukkan wata ƙasa a makin tuli wadda take mai zurfin tsawo, lamma isra'i mai matukar walƙawa ta kawalwiniya, ƙungurumin daji wanda ba ruwa ba itace, yace kace kamar ban ramar da raƙumi a irin waɗannan dazuka. Lafazin rikab shine raƙumi, fama aujaftum alaihi min khailin wala rikab, sai yace li'a'alaka, fathil lam yayu, yace li'a'alaka minhu bima yakunu li zinatan bainal anani, danna ratayu da abinda zai zame mun ado tsakanin jama'a, wa musnatan inda al-awa inda al-uwali, kuma ya zamanto mun gilgije ne a gun wato kishirwa wa muznata ne inda uwa ne ya zame mun girgije wato abun sananin kishirwa wa kuntu na kasance lifar illahaji saboda matukar bege biktibasihi game da dosanar haskensa yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nuruna naqtabis min nurikum wa tamai da kwadayi fi taqammus libasihi game da yin riga da tufafinsa lafazin taqammus min al qamis ne idan suka ce taqammasa ma'ana ay labisa al qamis shine yace wa tamai da kwadayi fi taqammus libasihi game da yin riga da tufafinsa don haka ubahithu kullu man jalla wa qalla ina binciken dukkan wanda yake girmama da wanda yake kankanta me yake nihi anan duk wani babban malami wanda yake kogi a wajen wannan fanni na adam da wanda yake da karancin ilimi ni dai bincike nake duk wanda na san akwai wata fa'ida a gunsa to fa ma nake na je gunsa na fa'idanci abin da ke gunsa na ilimi wa astasqil wa bala wa qalala wa astasqil wabla wa qalla ina neman shayarwa ta mamaku wato da yayyafi me yake nihi da alwablu shine malami wanda yake mai yawan ilimi abban me yake nihi da yayyafi shine wanda yake mai karancin ilimi ma'ana malami da wanda yake mai tarin ilimi da mai karancin ilimi kowanne daga ciki fama nake inje in fa'idanci abin da ke gunsa shine yace wa astasqil wabla wa qal ina neman shayarwa ta mamaku wa izistasqa musa liqaumihi lafazin alwabl da aqal ga yacen fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa illam yusibha wabilun fa qal wa ata'alladu bi asa wa la'al ina lallashin zuciyata da cewa ya kusanta miwa ma'ana idan bai samu ba wani malami to baya yanke kauna sai ya ringa lallashin zuciyarsa cewa ta yi hakuri za a samu malamin da za a je a fa'idanci wani abu a gunsa kenan in ya samu wanda yake yayyafi karamin malami mai dan karancin ilimi yakan je ya fa'idanta idan ya samu malami wanda yake mamaku mai yawan ilimi yakan je ya fa'idanta idan ya rasa kowanne daga cikin su to yakan lallashi zuciyarta bi asawa na Allah cewa ya kusanta za a yi dace da malamin da zaki je ki fa'idanta a gunsa wala Allah mai yiwa lamarin nan zai kasance sai yace falamma halaltu hulwana lokacin da na sauka birnin Hulwan lafazin halaltu an ciro shi ne daga al-hulul an gane ku shine sauka min halla ya hullu hallan ko kuma wa hululan kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah kuma haka ya fada wala tatugaw fihi fayhilla alaykum ghadabi wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa afa qala alaykum al ahad am aradtum an yahilla alaykum ghadabu min rabbikum fa akhlaftum maw'idi shine yace falamma halaltu hulwana lokacin da na sauka birnin hulwan wa qad balawtu li ikhwana yace tabbas na jarraba yan uwa na jarraba yan uwa wa balawnahum bil hasanati was sayiati la'allahum yarji'un wa balawnahum bil hasanati was sayiati la'allahum yarji'un kuma haka ya fada inna balawnahum kama balawna ashabal janna shine yace wa qad balawtu li ikhwana tabbas yace na jarraba yan uwa wasabartu al-awzana kuma na jarraba wato darajojin jama'a kowanne nasa da matsayinsa iya darajar da Allah ya masa lafazin al-awzan jam'i ne na wazn, idan aka ce wazn shine wato gwalgwadan daraja, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa game da waɗanda suka kafirce masa, falamu qimu lahum yawmal qiyamati wazna, ba za mu tsaida musu, ba za mu tabbatar musu wani matsayi na daraja a yinin da alkiyama take tashi, take tabbata. Shine yace wa sabartu al-awzana, na jarraba wato matsayin jama'a, kowanne na san darajarsa, na san iya gulgudansa da matsayin da Allah ya masa. Lafazin sabartu tuntuni ya gabata, wa yusbaru ghaurul aqli, kuma li asbura majlabatad dami, wannan kenan shine wuri na uku. Sai yace wa khabartu ma shana wazana, kuma na jarraba duk wani abu wanda ya aibanta wazana da abin da ya kayatar. Ma'ana na san mutumin ƙwarai, na san mutumin banza, wanda wannan wani karatu ne na musamman, in ka zo gari ka tsaya ka lura da jama'a, an gane ku, kowanne ka auna shi, ka san mutane na ƙwarai waɗanda za ka yi mu'amala da su, ka san kuma waɗanda za ka yi kaffa da wannan kaffa da su, wanda za ka nisance su. Lafazin shana gashi can, inna shani aka huwa al-abtar, sai yace alfaitu biha aba zaidi ni sarujiya, sai na samu abu zaidi na birnin saruja, ya taqallabu yana jijjuyawa, fi qawalib al-intisab, cikin muluka na kai dangane, wa yakhbidu yana fagamniya, fi asali bil-iktisabi, cikin salo-salo na tsururi, shine neman abin da zai rayu da shi. Lafazin alfaitu gashi can, innahum alfau aba'ahum dalli, wa alfa ya sayyidaha ladal bab, wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana, shine yace alfaitu biha aba zaidin as-sarujiya, sai na samu abu zaidi na birnin saruja, ya taqallabu yana jijjuyawa, fi qawalib al-intisab, a cikin tandiru na kai dangane, ko kuma ka ce a cikin muluka wato na kai danganta, na kai dangane. Lafazin qawalib jam'i ne na qalib, in aka ce qalib shine mulu kenan, don haka ita ma tanda ai mulu ce, domin auna waina, duk wainar da aka toya a tanda ɗaya ba su da bambanci. Shine yace fi qawalib al-intisab, wato a cikin tanda ta kai dangane, ko kuma ka ce a cikin mulu wato na kai dangane. Wa yakhbidu yana fagamniya, fi asali bil-iktisab, wato a cikin salo-salo wato na tsururi. Idan aka ce al-iktisab shine tsururi a Hausa, kenan neman dan abin da mutum zai kore gudan bakinsa game da dawainiya ta rayuwa. Lafazin asali jam'i ne na usulu, usulu a Hausa shine salo, ko kuma ka ce hanya. Sai yace fa yadda itaratan annahu min ali sasana, wani lattin yana da awarce, yana kirarin cewa ai shi yana daga cikin banu sasana, sune al-akasira, wato sarakunan Farisa, wanda Allah ya yi ɗaiɗai da mulkinsu a sababin ciccira takaddar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shugabansu ya yi, suka wulakanta, suka ƙasƙanta, suke yawo a duniya sai roƙo, an gane ko, su suka assasa roƙo, su banu sasana, asalinsu sarakuna ne na Farisa. Fito na fito da Allah, ai ba ƙaramin hadari ba ne. Sai ya ce waya atazi marratan ila aqyali gassana, wani lattin yakan kai dangane zuwa gwantawa na sarakunan gassan. Gassan su ne sarakuna na sha, wanda an ambace su da wannan lakabi domin Gassan sunan wani tauki ne inda suka zo suka zauna a gun. lafazin aqyan jam'i ne na qailun, in aka ce qailun shine wato daga ci kenan, kace daga ci ko kace gwantu a Hausa kenan. Shine yace waya atazi, yana kai dangane marratan wani lokaci, ila aqyali gassan, izuwa gwantawa wato na birnin na sarakunan gassan. Shine kace daga ci ko kace gwantu, duka dai biya mara dai ne. Waya buruzu dauran fi shi'ari shu'arai, wani lattin yakan fito a cikin riguna na mawaka. Lafazin shi'ar ita ce riga wadda take bin jiki irin ta mawaki. Lafazin taur jam'in sa shine adwar, ga yacin cikin suratu Nuh, wa qad khalaqakum adwara, wa yalbasu hinan kubra kibran kubara, wani lattin wato yakan sanya girman kan sarakuna ya ringa nuna jiji da kai. Kaya irin na sarakuna zaka ga ya saka a jikin shi, idan ka hango shi sai ka ringa tambaya, idan baka sani ba wai sarkin ina ne. Shine yace wayal basu hinan kibran kubarai, wani lokaci yakan sanya girman kai na sarakuna, bai da annahu, duk da cewa shi, sai dai cewa shi. Lafazin bai da bi ma'ana ghaira, ko kuma bi ma'ana illa, ko kuma min ajli. Bai da annahu, sai dai cewa shi, ma'a talawuni halihi, tare da cancanzawar halinsa irin na hawainiya, wata bayyuni muhalihi, da bayyanar wato ƙaryarsa. Lafazin muhal ita ce ƙarya wadda hankali baya ɗauka, shi ne ake cewa muhal. Ya tahalla bi ruwa'in, wato yana ado bi riwa'in, da kyakkyawar magana, wa riwayatin, wato da rawaito labari, wa mudaratin, da iya zama da jama'a, wa dirayatin, da tsantsar ilimi, wa balagatin, da iya zanci ra'iati mai kayatarwa, wa badihatin, da barabuwa mudawi'atin, wadda take mimika masa wuya. Idan aka ce badiha a Hausa shine barabuwa, kai tsaye mutum ya zo da abu ya kayatar kuma ba tare da tunani ba. An gane ku, shi da irtijal kusan tafiya ɗaya. Wa adabin, da fanni na adab, bari'atin, wanda yake mafifici, wa qadamin, da gabaci, fari'atin, mai hauhawa, li a'lamil ulumi, ga manya-manyan fanni na ilimi. Lafazin a'lam jam'i ne na alam, idan aka ce alam shine wato dogon dutse, babban dutse, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal a'lam, walahu al-jawari al-munsha'atu fil bahri kal a'lam. To waɗannan abubuwa ne wanda shi wato Abu Zaid na birnin Saruje ya siffanta da su. An gane ko? Abu na farko me yace, ya tahalla, yana kawa, ko kace yana ado, bi ruwa'in, da magana wadda take kyakkyawa, bi ruwa'in, da kyakkyawar magana, wa riwayatin, kuma da rawaito labari, wa mudaratin, da iya zama da jama'a, wa dirayati, wato da tsantsar ilimi, wa balagatin ra'iati, da iya zanci wanda yake mai kayatarwa, wa badihatin muqawi'ati, da barakuwa mai mika masa wuya, wa adabin bari'ati, da fanni na adab, wanda yake mafifici, wa qadamin, da gabaci, fari'atin, mai hauhawa, li a'lamil ulumi, ga manya-manyan fanni na ilimi. Fakana li mahasini alatihi, wato ya kasance saboda kyawawan makamansa. Lafazin alati jam'i ne na ala, me yake nihi da alatihi? Waɗannan abubuwa da aka zano, yulbasu ala illatihi, ake rikita wato game da aibinsa, a kasa gane kansa. lafaz din yulbasu minan lubsi ne, ma'ana minan lafsi ne, ma'ana shine rikita abu, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke faɗa wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wala labasna alaihim ma yalbisu alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Shine yace yulbasu, wato ake rikita, ala illatihi akan illarsa, ma'ana akan aibinsa. Wali sa'ati riwayatihi, saboda yalwar riwayarsa. Gaya can wala ya atali ulul fadli minkum wassa'ati, wali sa'ati riwayatihi, saboda yalwar riwayarsa. Yusba ila ru'yatihi, ake karkata izuwa ganinsa. Yusba ake karkata izuwa ganinsa. Gaya can alfazazimi yake fada, sabauta ila duniya wa zullubbi la yasbu wa garraka minha salmu batinuha harbu. Sai yace wali khilabati aridatihi, saboda yaudara ta gilgijansa, wanda gilgijansa hulo kone hadarin kaka sai cida babu ruwa. Wali khilabati aridatihi, saboda yaudara wato ta gilgijansa, yurghabu an mu'aradatihi, ake kyamar fito na fito da shi. Lafazin arida gaya can, falamma ra'auhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihum fiha adhabun ali. Lafazin khilaba shine yaudara, gaya can cikin hadithi na cikin sahihul Bukhari, sahabin da ya kai kukansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi mutun ne wanda yake ya dabi'antu game da sana'a ta saye da sayarwa, sai dai fa ana yaudararsa, ana bugun hancinsa. Shine ya kai kukansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce masa, duk wanda kuka yi mu'amala ta ciniki da shi, ka ce masa la khilaba, banda fa yaudara. An gane ko? Banda fa yaudara shine a Hausa ake kira saran baka. Ba a taya kayanka ba ka ce an taya, nawa aka taya ka ce kaza aka taya, alhali ba wanda ya taya. Duk da cewa sun huddo wani salo, musamman masu kasuwar dabobi a irin wannan lokaci, an taya mana an taya, sai ya ce an taya, shi kuma wai kafin ya fito sai ya ce wai ragona na taya ka kaza. Shine yace wali khilabati aridatihi, saboda yaudara wato ta gilgijansa, cewa gilgijansa holo kone hadarin kaka sai cida babu ruwa, yurgabu ake kyama an mu'aradatihi game da fito na fito da shi. Wali uzubati iradihi, saboda dadin gangarowar zancensa, yus'ab ake taimakawa bi muradihi game da abin nufinsa, abin da yake guri. Lafazin yus'afu, kar mu manta tuntuni ya gabata, an gane ko? Sai yake faɗa yace fata al-laqtu bi ahadabihi, sai na ratayu da gezar tufafinsa. Lafazin ahadab jam'i ne na hudubun, idan aka ce hudubun shine geza, irin wadda ake ma wato saki, ko kuma mu ce irin su kilishi da sauransu. Yake fada sai yace fata allaqtu, sai na ratayu bi ahadabihi, da gezar wato gwadansa, li khasa'isi adabihi, saboda ke fantattun ilimin sa na adab. Wa nafastu fi musafatihi, na fifita, ma'ana na zaba, na fifita fi musafatihi, game da taci soyayya da shi, na zamanto abokinsa na kut, li nafaqisi sifatihi, saboda tsada dan sifofinsa. Lafazin nafastu an ciro shi ne daga almunafasa, gaya can wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Lafazin musafat shi ne taci soyayya, ka zamanto wato tacaccen aboki wanda ake raba aya daya. Shine yace li nafaqisi sifatihi, saboda tsada dan sifofinsa. lafazin nafa'is jam'i ne na nafis, idan aka ce nafis a wanda yake fiyayye, wanda yake tsadadde, sai yake cewa fa kuntu bihi ajlu humumi wa ajtali zamani ya qalqal wajhi multami abdiya ara qurbahu qurba wa magnahu gunyatan wa ru'yatahu riyan wa mahayahu li haya. Yace fa kuntu bihi, na kasance da shi, ajlu humumi, wato nake goge duk wani bakin ciki na, ajlu nake goge humumi, dukkan wani bacin rai nawa, wa ajtali ina nuna ma zamani ya zamani na, balqal wajhi sakin huska da walwala, multami abdiya wanda yake mai walkawa da haske, wai da ya kasance ne fa da Abu Zaid na birnin Saruja, shine yace fa kuntu bihi, na kasance da shi, ajlu humumi ina goge bakkan ciki na, lafazin humum jam'i ne na ham, wa ajtali ina nuna ma zamaniya zamani na, balqal wajhi sakin huska da walwala, multami abdiya wanda yake mai walkawa da haske. Nan an shafe hamza saboda larura ta waka, asalin kalmar diyahunni huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada as-sinin wal hisab. Sai yace ara qurbahu qurba, yace ina ganin kusaci da shi, qurba ita ce dangantata, an gane ku, ita ce dangantata, wa ati zal qurba haqqahu wal jari zil qurba inna allaha ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa idha hadara li qismata ulul qurba ma kana lin nabiyyi wal ladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba. An gane ku, shine yace ara qurbahu, ina ganin kusaci da shi, qurba ita ce dangantata, wa magnahu masaukinsa, gunyatan wato wadata ce gare ni, lafazin magnan wato shine mazauni, ga ya can wa akrim bihi magnan taharrahu manzila, ga ya can ka allam yagna fiha ala bu'dan li madyana kama ba'idat samud, kuma ga ya can ka allam tagna bil ams, shine yace wa magnahu mazauninsa, gunyatan wato riba ce ko kuma wadata ce gare ni, waru'yatahu ina ganin cewa ganin sariyan shine koshi na, idan aka ce riyun shine koshi da ruwa kina, wa mahayahu wato rayuwarsa, li haya ita ce gilgije na, idan aka ce alhaya shine gilgije ruwan sama, wa mahayahu rayuwarsa, li haya ita ce gilgije na, kuli inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ga yacan kuma wa a'udhu bika min fitnatil mahaya wal mamat wa labisna ala dhalika, yace muka zauna akan haka burhatan tsawon zamani, ga yacan labisina fiha ahqaba la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun wa labisu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9 kam labista fil ardi adada sinin, shine yace wa labisna ala zalika burhatan, muka zauna tsawon zamani akan haka tare da shi, yunshi uli kulla yawmin nusha, a kowane yini yana faran mun da hutun zuciya da jin dadi wato tare da shi, lafazun nusha shine mutun ya nisanta inda zai shakata, tunaninsa ya dawo normal, an gane ku, duk wasu abubuwa waɗanda suke bata masa rai, suke damar da shi a rayuwarsa, ya zamanto sun da ko basu gushe ba gaba ɗaya, ya zamanto sun saukaka, shine ake kira nusha, mutun ya fita ko bakin ruwa ko wani daji inda dai zai je ya huta, an gane ku, asalin nusha shine kenan, wato shine al-bu'd, ma'ana nisanta, kamar yadda can yake cewa fa kana la yastanzihu anil bawli wa amma al akhar amma ahaduhuma fa kana la yastanzihu anil bawli ay la yabta'idu ko kuma la yu'idu nafsahu anil bawli baya nisanta kansa wato game da bawli sai yace wayadra'u an qalbi shubha wato yana iji rikici ga barin zuciyata gashi can wayadra'u an hal azaba gaya can wa iz qataltu nafsan fadara'atun fiha shine yace wayadra'u an qalbi shubha wato yana iji rikici ga barin zuciyata ila an shada hatlahu yadul imlaki ka asal firaki yace har aka kai lokacin da yadul imlak wato hannun talauci jada hatlahu ta dama masa ka asal firaki gidauniya ta rabuwa an gane ko ila har aka kai lokacin da yadul imlak hannu na talauci lafazin al imlak shine talauci wala taqtulu auladakum min imlak nahnu narzuqukum wa iyyahum gayacin kuma cikin suratul isra wala taqtulu auladakum khashyata imlak nahnu narzuquhum wa iyyakum shine yace ila har aka kai lokacin da yadul imlaki hannun talauci ji'an jada hatlahu ta dama masa ka asal firaki gidauniya ta rabuwa wa agrahu adamul uraki rashin kashi wanda yake abun gurgura wa agrahu sai ya shuna shi bi tadlikil iraki game da barin birnin iraki idan aka ce al uraq shine kashi wanda aka iya gurgura mai dan tso mai sauran tsoka a jikin sa ba wanda aka kankare komai ba idan aka ce al uraq kenan kashi wanda yake da wanda yake da tsoka a jikin sa shine yace adamul uraki rashin kashi wanda yake na gurgura wa agrahu sai ya shuna shi la illam yantahi al munafiquna wal ladhina fi qulubihim marad wal murjikuna fil madinati law nugriyannaka bihim thumma la yujawirunnaka fiha illa qalila sai yace wa agrahu sai ya shuna shi bi tadlikil iraqi game da barin birnin iraqi ma'awizul irfaq wiyatuwar tafsasawa ta jama'a wa lafazathu sai ta jefa shi ila mafawizil afaq wato izuwa dazuka waɗanda suke na sasannin duniya ma'awiz jam'i ne na mi'waz ma'ana wiyatuwar abu ya zamantu ya wahala an buga an nema an rasa shine yace ma'awizul irfa wiyatuwar taimakawa ta jama'a wala fadathu sai ta jefa shi ila mafawizil afaq izuwa dazuka waɗanda suke na sasannin duniya lafazin mafawiz jam'i ne na mafaza an gane ko mafazatun kenan bi ta marbut shine kungurumin jeji mai hallakar da wanda ya bi shi shi yasa ai larabawa arashi sai suka danganta shi zuwa alfauz ake cewa mafaza shi kuma mahallaka ne irin sahara wanda sai namijin gaske sai wanda Allah ya madace yake iya kai labari wannan sahara ta tsakanin Niger da Libya Allah kadai ya san adadin mutanen da ta ci to shine ake suke yin arashi sai a ce mafaza kamar yadda wanda kunama ta halbe shi ai me yake ce masa ladid sai su ce salim shine yace ila mafawizil afaqi izuwa dazuka wato na sasannin duniya lafazin afaq jam'i ne na ufq an gane ku ga yacin cikin suratul najmi shine ubangiji ta'ala yake cewa wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa zumirratin fastawa wa huwa bil ufqil a'la wa huwa bil ufqil a'la lafazun ufuq mufrad ne jam'u sa shine afaq ma'ana sasannin duniya wa nazamahu fi silkir rifaqi khufu qura'atil ikfaq yace hukuk wato raudawa tarayatul ikhfaq tuta ta kalula wa nazamahu sai ta shirya shi fi sirkin rifaqi a cikin zirin ayiri hukuk rayatul ikhfaq wato raudawa ta tuta ta al ikhfaq shine kalula rashin sa'a yace wa nazamahu sai ta rauda sai ta tsara shi fi sirkin rifaq a cikin ziri na ayiri ma'ana yabu matafiya fa shahada lirihlati girara azmatihi wato sai ya wasa kaifin niyyar shi lirihlati saboda labtawa shi ma yayi bulaguro ya bar garin wa ba'ana sai ya maraita ya qatadu alqalba bi azimmatihi yana jin zuciyarsa wato da ragamarta lafazin azimma jam'i ne na zimam zimam ragama wa ba'ana ya maraita ga yace yawma ba'ani kum wa yawma iqamatikum shine yace wa ba'ana ya maraita ya qatadu alqalba yana jin zuciyarsa bi azimmatihi wato da ragamarta fa ma raqani man laqani ba'da budihi wala shaqani man saqani li wisalihi wala la halimu zunaddani dulli fadlihi wala zu khilalin hadha mithla khilalihi yace fa ma raqani man laqani ba'da budihi bayan nisan sa man laqani duk wani wanda ya hadu da ni fa ma raqani bi kayatar da ni ba man saqani wanda ya koro ni li wisalihi domin saduwa da shi wala shaqani bibigantar da ni ba niddun kini li fadlihi ka darajarsa wala la hadi bi bayyana gare ni muzunar da tun lokacin da ya zautu tun lokacin da ya zautu niddun kace tamka ko kace tsara ko kace kini a Hausa kenan ga yacin wala nidda lahu ubangiji ta'ala ba shi da kini in aka ce kini shine al-masir wal nadhir shine yace niddun tamka li fadlihi ga darajarsa wala la hali bi bayyana gare ni ba muzunadda tun lokacin da ya zauci ma'ana lokacin da ya zautu lafazin nadda an ciro shi ne daga nudud idan aka ce nudud shine zautuwa na naman daji ya kadi gaban sa yi ta gudu ya fita da gudu sai ya ce wala zu khilalin ko wani ma'abucin badadanta haza wanda ya taras misla khilalihi kwatancin badadantarsa ga yacin cikin suratu ibrahim alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha فبئس القرار وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال لفظ خلال جمع من كل ان اكتي كل بدادنتا سو ده قونا وندي راسه nama ya ratsa kashi ya hada ko ina a jiki kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya maida annabi Ibrahim alaihi salam a matsayin badadinsa wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadha Allahu Ibrahim khalila haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada inna Allah attakhazani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا شيني كنا خلال جمع من كل شيني يتي ولا ذو خلال هو ون ما ابوچن بدادنتا غايچن واتقو يوما لا تجزي نفس عن نفس كو كما كافين هكا چن cikin suratul baqara ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون shine yace wala zu khilalin misla haza misla khilalihi sai yace wastasarra annihi nan sai ya kuya gabarina tsawon zamani la a'rifu lahu arina yace ban sani rukukin sa ba lafazin arin shine rukukin zaki, kace arin ko kuma kace gaba. Sai yace wala ajidu anhum binan, kuma ba na samun wanda zai bayyana mun shi ya nuna mun cewa ga inda yake. Falamma ubtu min gurbati ila man biti shu'bati, lokacin da na dawo daga bakuntata, ila man biti shu'bati izuwa matsarar zankon kaina, ma'ana mahaifata kina. Lafazun ubtu min al-iyaba ne, in aka ce al-iyaba dawowa, min aba ya ubu auban wa iyabatan. Wazkur abdana dauda zal'aid innahu awwab, sigatul mubalaga ne. Ismu fa'il sai ka ce aid, aib mai dawowa, awwab mai matukar dawowa. Shine yace falamma ubtu, lokacin da na dawo, min gurbati daga bakuntata, ila man biti shu'bati izuwa matsarar zankon kaina, ma'ana kinaya ce game da mahaifarsa. Hadartu dara kutubiha, sai na halarci gidan littattafanta, allati hiya muntadal muta'addibin, inda muka samu kenan sunan wannan majlisi namu. Allati hiya muntadal muta'addibin, wanda wannan gidan littattafai mazauni ne na dalibai waɗanda suke masu neman ilimin adab. Wa multaqal qa'inina minhum wal mutagarribin, mahada ce ta ɗan gari da wake baki. In aka ce alƙafin, wato ɗan gari kenan zaunanne, almutagarri wanda yake bako. Wa multaqa, mahada ce ta alƙafinina minhum, ɗan gari daga cikinsu, walmutagarribin da waɗanda suke baki. Fadakhala zulihiyatin kasra, sai wani mai kakkauran gemu ya shigo. Fadakhala zulihiyatin kasa, sai wani mai kakkauran gemanya wato ya shigo. Wa hay'atin rassa, wato da kama wadda take ciccirarra, rassa ma'ana tsahin tufafi. Fa sallama ala al-jullas, sai yayi sallama ga jama'ar da ke zaune. Lafazin jullas jam'i ne na jalis. Wa jalasa fi ukhrayatin nas, sai ya zauna a ƙarshen jama'a. Kaga ladabi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in ya zo gun taro, manzon Allah ƙarshen jama'a yake zama, baya ƙetare jama'a ya cutar da su, yace sai ya je can kurya. Wa jalasa fi ukhrayatin nas, sai ya zauna a ƙarshen jama'a. Thumma akhadha yubdi ma fi wibabihi, sannan sai ya hadu yana bayyanar da abin da ke cikin burgamunsa. Me yake nihi da yana bayyanar da abin da yake cikin burgamunsa? Irin abubuwan da Allah ya albarkace shi da shi na ilimi, sai ya fara bincikowa, ya fara fitowa da shi. Wa yujibul hadirina bi fasli khitabihi, yana kayatar da jama'a waɗanda suke halartattu, bi fasli khitabihi, wato da daki-dakin zancensa, zance ɗaya bayan ɗaya. Irin kyautar da Allah ya ma Annabi Dawud alayhi salam, wa atainahu al-hikma wa fasla al-khitab, shine yace wa yujibu al-hadirina, yana kayatar da jama'a waɗanda suke halarci, bi fasli khitabihi, wato da daki-dakin zancensa, ɗaya bayan ɗaya. Faqala liman yalihi, sai ya faɗa ga wanda ke kusa da shi, mal kitabul ladhi tanzuru fihi, yace kai wani littafi ne kake nazari a cikin sa, wani littafi ne kake dibawa? Faqala, sai yace diwanu abi ubada, yace littafin abi ubada shine al-walid ibnu ubaydillah ibnu yahya, an gane ko? Ibnu Yahya, wanda mawaki ne daga cikin waɗanda suka gabata, wanda ba a daidaita wani mawaki da shi. Abu Ubada shine yace masa diwanu Abi Ubada, yace ai littafin Abi Ubada ne nake dibawa. Al-mashhudi lahu bil ijada, wanda jama'a suka bada shaida game da kyautatawa a wannan littafi nashi, ma'ana ya zo da abu wanda yake na kware, ya kyautata wajen littafin nasa al-mashhudi lahu wanda aka bada shaida gare shi bil ijada game da kyautatawa fa qala sai yace hal atharta lahu fi ma lamahta hal atharta lahu yace shin ko ka hango gare shi fi ma lamahtahu game da abin da ka gani ala badi'in a bisa wani kayataccen zance istamlahtahu wanda ka ji dadin sa shine yace hal atharta lahu wai shin ko ka hango fi ma lamahtahu cikin abin da ka gani ala badi'in ga wani kayataccen zance istamlahtahu wanda ka ji dadin sa قال نعم سيجي قري لفظين استملحته من الملحاني إن أكتشي ملحا شيني واتو ددد انزنج غاية شنيا قباتا وملحي الأدبي تن أتشكي مقدمة قال نعم سيجي قري قوله فتصى كأنما يبسم اللؤلؤ منبد أو برد أو أقاح yace ka annama ka ce yabsimu yana mulmushi alluhudin wato game da wani gol munabbadi wato abin jirawa juna da juna au baradin ko wata kankara au aka ko albasar kwadi ka annama yabsimu ka ce yana mulmushi alluhudin wato game da wani gol me yake nihi da gol kinaya ce wai hakoransa ne saboda kyawo yake kamanta su da gol diamond munabbadin wanda yake abin jirawa juna da juna ga yacin lahaqalun nadid ga yacin kuma waqalhim mambud ga yacin kuma falamma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mambudin musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id munabbadin abin jirawa juna da juna sai yace awbaradin wato ko wata kankara wa yunazzilu min as-sama'i min jibalin fiha min baradin fa yusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha aw aqah yace ko kuma albasar kwadi lafazin aqah jami'i ne na ukuhwan ita ce albasar kwadi tana da furi wanda yake mai kyalli mai haske mai kyau shine yake kamanta wai hakoransa da gol ko kuma da kankara ko kuma da albasar kwadi fa innahu abda'a fit tashbihi al-mudai fihi yace lalle wato shi Abu Ubada wato ya kyautata wannan abda'a wato ya kayatar ko kuma kace abda'a an gane ko shine yace abda'a ya kayatar min albadi ne in aka ce albadi ka kago abu an gane ka kago abu kuma abu wanda yake yayi kyau yayi daidai da yadda ake bukata kamar yadda Allah subhanahu wataala shine badi'us samawati wal ard shine yace fa innahu abda'a lalle wato ya kayatar fit tashbihi game da tashbihi da yayi at-tashbihi shine kamanta wani abu da wani abu al-mudai fihi wanda yake abun ajewa a cikin littafin fa qala lahu sai yace da shi ya lal ajab yace jama'a ku zo ku gama maki ya lal ajab yace ya matukar mamaki wal yubai'atil adab ku zo ku ga tuzartar ilimin adab yace kai lagajistas manta ya haza ba warami yace kai wannan yace ka nemi kiba ga ma'abuci ka nemi kibatar da ma'abucin kunburi wato wai mutun ne wanda yake kunburi ne ya same shi rashin lafiya jiki ya kumbura sai ka ringa zaton cewa mai kiba ne yace lagajistas manta ya haza ba warami yace ya kai wannan tabbas yace ka nemi kibatar da wato ma'abucin kumburi wanda wannan wato karin magana ne suke yi wato ga mutumin da yake zaton al'amari wanda yake da mummunar fahimta kamar yadda Hausawa suke cewa kallon kitse yake yi ma rugu an gane ku ma'ana mutumin da yayi mummunar fahimta ga abu shine yace daga diskas manta ya haza za warame yace kai wannan lalle ka ne miki batar da ma'abucin kumburi wana fakta fi gairi barani kai busa ba a wuta ba ai a wuta ake busa ko ka ce wana fakta kai busa fi gairi barani wato ba a cikin jiniya ba idan aka ce jiniya shine abinda ake dusan wuta ake zuwa a dusan wuta shine lafazin baram kuma wutar kanta ana ce mata baram shine yace wana fakta kai busa fi gairi barani wato ba a wuta ba wannan karin magana ne suke yi ga mutumin da ya nemi abu ba abun da ake zaton samun shi mutumin da zai ringa neman abu ba a inda ake samun shi shine suke cewa laqad na fakta fi gairi barami kai busa ba a cikin wuta ba sai yace aina anta min albaytin nadri aljami'i mushabbahati sagari ina kake game da baiti wanda yake bako baitin da ya kunshi dukkan wani tashbihi kamantawa da aka yi ma wushiya ina kake ka san wannan baiti ko baka san shi ba aina anta ina kake min albaytin nadri wato daga bakon baiti aljami'i wanda yake ya aljami'i wanda ya kunshi mushabbahati sagar wato kamanta wushiya wa anshada sai ya sa waka nafsil fida'u li sagri raqa mafsimuhu wa zanahu shanabun nahi kamin shanabi yaftaru al-lu'lu'ir radibin wa ambaradin wa an'aqahin wa anqalin wa anhabi yace nafsil fida'u raina fansaci li sagri ga wushiriya raqa mafsimuhu wadda mamulmusatta wato ta kayatar me yake nihi mafsimuhu mamulmusa minat tabassum ne me yake nihi shine baki wazanahu shanabun ruwan mushriya ya kayatar da shi yace nahi kamin shanabi yace ya wadatar da kai game da kyawo wato shine ruwan mushriya idan aka ce shanab shine wato miyau wanda zaka ga yana kyalli yana haske wanda yake biyowa tsakanin mushriyan mai mushriya shine ake kira shanab sai yace yaftaru wato yana mulmushi al-lu'lu'in game da wani gol radibin wanda yake danyi wa ambaradin haka nan game da kankara wa ana aqahin haka nan game da albasar kwadi wa amqalin haka nan game da hudan dabino wa anhabbi haka nan yana mulmushi game da kunfa baiti ne daya amma ga ya tashbihi ne aka ma wushiriya da kusan abubuwa biyar farko ya kamanta hakuran da me lu'lu'i gol kenan diamond shi ma kuma gol kin hadanye ba bushashe ba abu na biyu kankara abu na uku albasar kwadi abu na hudu hudan dabino lokacin da dabino yake fara yaya to yakan fito da wani fure wanda yake mai kyau shine ake kiran shabban wa anhabbi da kumfa wanda in an kada sabulu an kada sukilin zaka ga kumfa ta tashi tana kyalli shine yake kamanta hakoran da shi to kage ina wannan baiti ina wancan wanda wancan abubuwa uku ne lu'lu'i da albar da kuma alaka amma wannan sai yace yaftaru al-lu'lu'in radibin wa ambaradin wa anaqahin wa anqalin wa anhabbi sai yace fastajadahu man hadara wato jama'ar da suka halarci wannan gu fastajadahu sai suka ga kyawun wannan baiti da rera wastahalahu suka ji dadin sa min alhalawa ne wastahalahu suka ji dadin sa wasta'adahu minhu suka nemi cewa ya sake zo musu da wannan baitin wastamlahu suka nemi shibtar shi kowa ya janyo taddawa da alƙalami cewa ayi masa shibtar wannan baiti ya rubuta bahiyatumla alaihi bukratan wa asila wasta'adahu minhu suka nemi ya saki rera musu wannan baiti wasta mulahu suka nemi shirtarsa wasu ila liman hadha albayt aka tambaye shi aka ce masa wai wannan baitin nawa ne wa hal hayyun qailuhu aw mayyit shin wai mai fadar wannan baiti a raye yake ko kuma matacce ne fa qala si ki fada sai yace wai mullahi rantsuwa nake da ubangijin da ya halicce ni lal haqqu ahqqu an yuttaba lalle gaskiya ita ce mafi cancantar abinda aka bi lafazin wai mullahi rantsuwa ce ga ya can a cikin hadisi wanda Usama ibn Zaid Allah ya kara masa yadda ya nemi cetan wata mata da ta yi sata a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa a janye wannan hukunci ne yanke mata hannu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi khuduba a cikin khudubar yake cewa wai mullahi law anna fatimata binta muhammadin sarqat laqatu yadaha shine yace wai mullahi rantsuwa nake da ubangijin da ya halicce ni lal haqqu lalle gaskiya a haqqu ita ce mafi cancanta an yuttaba da aka biya an gane ko shine ga ya can afa man yahdi ila al haqqi a haqqu an yuttaba amma la yahdi illa an yuhda sai yace wala siduku lalle gaskiya haqiqun ita ce ta zama wajibi bi an yustama'a wato da aka saurara wala siduku lalle gaskiya haqiqun ita ta cancanta bi an yustama'a wato da aka saurara haqiquna alayya alla aqula ala allahi illa al haqq ko kuma haqiquna ala alla aqula ala allahi illa al haqq a riwaya ta warshi ne ay haqiquna alayya alla aqula ala allahi illa al haqq innahu ya qaumu yace ya ku jama'a mutumin nan da kuke tambaya fa la najiyukum muzul yawma abokin ganawar ku ne tun farkon wannan yini idan aka ce najiyun shine abokin shawara abokin ganawa wanda matsayi ne wanda Allah subhanahu wataala yake banci annabi Musa da shi wa qarrabnahu najiya qala sai ya fada yace fa ka annal jama'ata irtabat bi azwatihi ka ci jama'a wato sun yi kokonto bi azwatihi game da danganta wannan baiti zuwa kansa cewa nashi ne jama'a sun yi kokonto wartabat qulubuhum fa hum fi raibihim yataraddadun ga ya can kuma innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun wa abat jama'ar taki tasdiqa diwatihi wato gasgata kirarin sa cewa wannan baiti nashi ne ba na wani bane lafazin abat min al-ibani al-ibashi ne kiyawa fasajadu illa iblisa aba wastakbar yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa ya'aba Allahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun shine yace wa abat jama'ar sitaki tasdiqa gasgata diwatihi wato kirarin cewa wannan baiti nashi ne fatawajjasa si yasani ma hajasa abinda ya darsu fi afkarihim a cikin tunaninsu ya tsaya ya fahimci yayi tunanin ya sani abin da ya darsu a cikin tunaninsu wa fabana ya lura lima bakana ga abin da ya buya ministin karihim wato na inkarin da suke yi masa cewa yaya zai ce wannan baiti nashi ne wa hadara yaji tsoran an ya hurda ilaihi zammun wato zargi da kushewa yayi rigaye zuwa gare shi la jarama anna lahumun nar wa annahum mufraduna aw ta kiraa mufriduna sai yace aw yal haquhu wasmun ko kuma ai bi riski shi ya gabata tun a cikin muqaddima wa atasimu mimma yasimu fa qaraa sai ya karanta musu fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna ba'd adh-dhanni ism, lalle shashin zato zinubi ne. Thumma qala, sannan sai ya fada sai ya ce, ya ruwatal qaridi, ya kumar waitan waka, al-qarid waka kenan, ya ruwatal qaridi, ya kumar waitan waka, wa usatal qaulil maridi, ya lakwataran fadar marar lafiya. Lafazin usa jam'i ne na asin, in aka ce asin shine wato likita kenan, masanin magani, at-tabib shine a Hausa ake cewa lakwataro. Yace wa usatal qaulil marid, ya lakwataran fadan marar lafiya, saboda shi likita kwararre daga marar lafiya yayi magana yakan iya gane yanayin da yake ciki. Yace inna khulasatal jawhar, lalle tacewar kayan kawa, tazharu bisalki, wato tana bayyana a sababin kirawa. Idan ana so a gane zinari na kwarai ne ko kuma kwaralle ne jabi ne, sai an saka cikin wuta an narka. Idan zinari na kwarai ne, idan aka saka shi wuta, makiri ya saka shi cikin wuta, to a lokacin nan kyawu yake karawa, yana tacewa, duk wani datti yana bushewa. Amma in jabi ne kwaralla, daga an saka zaka gani ya dishi. Malam Idris, ai haka ne ko? Zinari ko azurfa, an gane ku? Shine kenan yake cewa inna khulasatal jawhar, idan aka ce jawhar shine kayan kawa, zinari ko azurfa da abin da yake kama da haka. Inna khulasatal jawhar, lalle tacewar jawhar, wannan kayan kawa, tazharu, na bayyana bisarki, wato game da jarrabawa, shine a saka a wuta a kera. Kai can kamar yadda yake fada, yake cewa uyunun millu jaini shafisatun bi ahdaqin hiya dhahabu sabiq, uyunun millu jaini shafisatun, uyunun millu jaini shafisatun bi ahdaqin hiya dhahabu sabiq, ala qulubi zabar jadi shahidatun bi anna Allah laysa lahu shariku. Shine yace bisarki, wato game da kirawa. Wayadal haqq, yace lalle hannun gaskiya, tasda'u rida'a shakki, ita take barka, wato gudu wanda yake na kokonto. Hannun gaskiya shi yake tsaga, wato gudu ko kace bargu ko kace mayafi wanda yake na kokonto. Lafazin tasda'u ga yacen fasda bima tu umar, kuma wal ardi zati sada'i. Wayadal haqqi, hannun gaskiya ta sada'u, ita take tsaga rida'a shakki, wato mayafi na kokonto. Wa qadila, tabbas an fada, fi ma gabara minaz zamani, game da abin da ya wuce na zamani, inda limtihani, agun jarrabawa, yukramu rajulu, ake karrama mutum, au yuhanu, ko awulakanta shi. Idan kana so matsayin mutum ya fito, to fi a jarraba shi akan wani abu. In dai aka ce jarrabawa ce, to abunta mutum yake darajar shi take fitowa ko a wulakanta shi. Bana mantawa a 2001 mun tafi birnin Kwalo domin daura da zamu yi, wanda a sababinta Allah ya mana dace da zuwa Jami'ar Madina. Mun hadu dalibai kusan 135 wanda suka sharaka a wannan shekara. To akwai wani dan uwa yayi shekara da shekaru a Masar, ana doctor ta yake kayan wannan karatun ga ai wasa ne, duka ya sarar da mu, a mu wannan ai mu ba komai bane. Da aka zo aka yi jarrabawa, ana ba da sakamako, mu sha ɗaya muka samu mumtaz, da waɗanda suka samu jayyid jiddan, sai gashi shi a cikin waɗanda suke makabule yake da ita, makabule yake da shi. To shine yace inda limtihani, a gun jarrabawa, yukramu rajulu, ake girmama mutum, au yuhanu, ko a wulakanta shi. Sai yace wa ha ana za, yace kai ga muku ni, kada arrattu khabi'ati, na bushuro da duk wani abu da na koyi, Allah yukhrija al-khaba'a fis samawati, shine yace kada arradtu, yace tabbas na bujuro da khabi'ati, duk wani abu da na buye. Lafazin khabi an gane ko khabi'a kenan fa'ila ne bi ma'ana maf'ula, khabi'ati abinda na buye. Ga yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada ga ibnu sayyar, khabba'atu laka khabi'an, yace fa ma huwa khabi bi ma'ana al-makhbu, shine yace kada arradtu khabi'ati, tabbas na bujuro da duk wani abu da na buye na ilimi, liliktibari domin jarrabawa, a zo a gwada ni. Tunda kuna kokonto kun ce baitin wannan ba nawa bane, to gaya na bujuro duk wani abu wanda na buye. Wa arradtu haqibati, kuma na bujuro da haqibati wato burgani na, alali itibar akan jarrabawa, kusan da cewa ni mawadaci ne ko mabukaci ne. An gane ko burgaminsa shine yace wa arattu haqibati, na bujuro da burgami na jakata, alali itibar a bisa lura a jarraba, a san da cewa ina da wadata ko mabukaci ne. Fabtadara ahadu man hadara, ɗaya daga cikin jama'ar da suka halarci wannan mazauni sai gaggawa, wa qala sai yace a arifu baitan, yace ni na san wani baiti, lam yunsaj ala min walihi, wanda ba a saka shi ba akan takalashi. Min wali shine takala, an san takala, wa zai fada mana takala? Ha, sanda ta masaki, wanda zai ringa jefa ne yana sa haka, an gane ko masaka shine ake kiranta takala. Lam yunsaj, wanda ba a saka ba alamin walihi akan takalashi. In banda ma laula anan ba kowa bane zai san takala, wanda saboda masaka da akwai su a garin nan ma, zaka gansu suna saka irin sakala da sauransu, wanda mata suke ado suke kafawa a daki, yanzu sai dai ku neme su a gidan tarihi. Sai yace wala sama hat qarihatun bi misalihi, kaifin hankali bata yi baiwa bi misalihi da kwatancinsa shi wannan baiti. Yace fa in athar takhtilabal qulubi, in har ka fifita ka zabi karkato da zukatan jama'a zuwa gare ka, yace to fanzim ala hadhal uslubi, tsara baiti akan wannan salo. An gane ko an samu wani yana neman ya kure shi kenan, shine yace ni fa na san wani baiti wanda ba a taba saka shi akan takalanka akan takalan shi, yace kuma kaifin hankali na wani mai kaifin hankali bai taba yin baiwa wato game da kwatancin wannan baiti. Sai yace in har ka zabi karkato da zukatan jama'a cewa su yarda da cewa wancan baiti naka ne, yace to fanzim ala hadhal uslubi, tsara baiti akan salon wannan baiti da zan zo da shi. Wa anshada, sai ya sabu waka. Fa amdaratu lu'lu'an min narjisin wasaqat wardan wa abdat ala al-unnabi bil baradi, shine yace fa amdaratu lu'lu'an, tayi ruwan lu'ludi, tayi ruwan gwalagwalai, min narjisin wato daga turare narjis, wasaqat ta shayar da wardan wato wardija, wa abdat ta ci ta yi cizo, alal unnabi akan gwandar dawa, bilbaradi wato da kankara, tace in har ka isa ka zo da baiti wato akan tsarin wannan baiti, in kana so jama'a su gaskata cewa wancan baiti naka ne. Fa amdaratu lu'lu'an, yace ta yi ruwan gwalagwalai, me yake kamantawa da gwal? Wato shine wato hawayenta, min narjisin wato daga turare wanda yake narjis, me yake nihi da turare narjis? Wato yana nihi idanunta. Sai yace wasaqat, ta shayar da wardan wato turare wanda ake kiran shi ward, jajawur ne, me yake nihi da ward? Yana kamanta kumatunta. Sai yace wa abdat, kuma ta yi cizo, bilbaradi da kankara, alal unnabi wato akan gwandar dawa, me yake nihi da albarad? Hakoranta, mi yake nihi da al'unna wato gwandar dawa wai ya tsuntsunta saboda taushi yadda ka san gwandar dawa haka ya tsuntsunta shi shine yace in ka isa ka tsara baiti akan wannan salo shine a lokacin nan falam yakun illa kalamihi al-basari aw huwa aghra lamarin bai zaman toba face kamar kyautawar ido ne ko abin da yafi kyautawar ido gaggawa dama malam ya fada tun a cikin muqaddima ila ma wa shahatu habihi min al-ayat shine yace falam yakun lamarin bai zaman toba illa kalamihi al-basari face tamkar kyautawar ido ne aw huwa aghra ko abin da yafi kyautawar ido gaggawa hatta anshada har ya saku waka fa agaraba yazo da bakon baiti wanda ba a taba jin sa ba ko kuma fa agaraba ya bada mamaki sa'altu hahi nazaratin nabwa burqu ihalqani wa ida asmi'i atyab al khabari fazahzahat shafaqan ghashasana qamarin wa saqatat lulu an min khatim min khatamin adri shine yace sa'altuha na tambaye ta hina zarat lokacin da ta ziyarce ni na tambaye ta na uwa burqu'iha alqani ta kwari mun burqu'iha marfin huskarta alqani wanda yake jajjawur idan aka ce burqu'un shine wato kyallan da mace take sakowa ta kare fuskarta an gane ko shine kenan ake kiran shi da niqab shine kenan burqo shine yace sa'altuha na tambaye ta hina zarat lokacin da ta ziyarto ni na huwa burqu'iha kware wato marfin fuskarta alqani wanda yake jajjawur wai ida asali na tambaye ta cewa tabara mun tabara ma jina adiyabal khabari mafi dadin labari fa sahasahat shafaqan wato sai ta nisanta shafaqan hantsun gwabro sana ungashya sana kamari wanda ya ruho ma hasken wata wasaqadat sai ta sarayar da lu'lu'an gwalagwalai min khatamin wato daga maduni atirin wanda yake mai kanshi lafazin fasahasahat gaya can wa ma huwa bi muzahzihi min al'azabi ayyu amr faman zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz gaya can an gane ko tuntuni ya gabata shine yace wa tuzahzihu anil zulmi thumma taghsha wa taghsha an-nasa wallahu ahqqu an taghsha shine yace fa zahzahat sitani santa ta gusar da shafaqan wato hantsun gwabro idan aka ce ashafa shine hantsun gwabro a Hausa jan fadawar rana kenan idan rana ta fada kakan ga yamma ta dauki wani launi wanda yake ja wannan shine ake kiran shi hantsun gwabro wanda Allah ya yi rantsuwa da shi an gane ko me yake fada wannan fala uqsimu bishafaq wal layli wama wasaq wal qamari idha tasaq shine yace fa zahzahat sai ta gusar da shafaqan wato hantsun gwabro me yake nihi da hantsun gwabro yawa kenan wannan dan marfin huska da ta sako tunda yace nabuwa burqu'i halqani marfin huskar ta wanda yake ja kenan shine yake kamantawa da hantsun gwabro gashasana qamari wanda ya ruho ma hasken wata me yake nihi da hasken wata ma'ana huskarta ga ya canya kadu sana barqihi yadhhabu bil absar sai yace wasaqatu lu'lu'an wato sai ta sarayar da gwalagwalai me yake nihi da gwal anan wato zancanta kalamin ta zancanta kenan tunda me yace a can cayi wa ila asmi'i adiyabal khabari na tambaye ta tabara ma jina mafi dadin labari kalimomin da suke fita daga bakinta su ne yake kamanta su da gwal shine yace min khatamin daga maduni me yake nihi da khatam bakinta kenan adiri wanda yake mai kanshi irin na turare faharar hadiruna li badahatihi, jama'ar da suka suke halarci sai suka imauta li badahatihi saboda baraƙuwarsa, wa atarafu suka yi furici bi nazahatihi, wato da nisantar shi game da duk wani aibi, cewa an gane ku suka yi furici bi nazahatihi game da nisantar shi game da cewa kirkira ƙarya, cewa wancan baiti ba nashi bane ba, ya zama hankaka ne mai da ƙwan wani naka. Shine yace wa atarafu suka yi furici, an gane ko fa atarafu bi zambihin fasuhukan li ashabis sa'ir, shine yace wa atarafu suka yi furici bi nazahatihi game da nisantar shi game da danganta abinda ba nashi ba. Falamma anasa, lokacin da ya ga isti'inasahum, ɗebe kewarsu, duk da cewa lokaci ya tafi kuma an ɗan zo ƙarshe ko ya yi kamata, ya ce falamma anasa isti'inasahum, lokacin da ya ga ɗebe kewarsu, bi kalamihi da zancensa, ga ya can anasa min janibi ɗuri nara, wansi babahum da kwararruwarsu bi ikramihi zuwa wato lallokin girmama shi, ko kuma ka ce zuwa kwari wanda yake na girmama shi, in sibabu ya gabata tabballi balibi duniya fana ilaihan sibaba, sai ya ce aqraqa, sai ya sunkuya kai kadar fatil aini kamar kyautawar ido, thumma qala, sannan sai ya fada wa dunakum baitaini akrain, ku karbi wasu baituka biyu na daban, wa anshada sai ya sa waka, wa aqbalat yawma jaddal bayn fi hulalin sudin ta'addubana nan nadimi la hasri, fala halailuna ala subihina aqallahuma ghusnun wa darrasatil billawra bidurari, yace wa aqbalat ta gabatu yawma jaddal bayn, ranar da wato rabuwa ta cancanta, fi hulalin a cikin wasu tufafi, sudin baƙaƙe lut ta abu tana ciza bananan nadini kan yatsa ta mai nadama alhasiri, wanda yake mai gajiya magana saboda damuwa, alhasir wanda yake ya wanda zai kasa magana, ga can hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum, duk da cewa ash-shawahid sun gabata tun lokacin da muka zo gabar wa quduhi la hasari, ga ya can fa in uhsirtum fa mastaysara min al-hadi lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum fa idhan salakha al-ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum fakhuzuhum wahsuruhum waq'udu lahum kullu marsad, kuma ga ya can waja'alna jahannama lil kafirina hasira, shine sai yace fala halailun, dare sai ya bayyana ala subihin abusa asba aqallahuma ghusnun, wani reshi yake dauke da su, an gane ko aqallahuma ghusnun, wanda wani reshi ke dauke da su, wadarrasatil billawra ta ciza wato albillaura ya tsotsi bidurari wato da gwalagwalai, lafazin banan ga ya can fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullu banan, sai ya ce fala halailun, wato dare ya bayyana ala subihin, wato akan wata asuba, me yake nihi da lailun anan, yana kamanta gashin kanta ne, saboda baki lut wanda yana ɗaya daga cikin wato sifofi waɗanda suke na ƙayatarwa ga mace, ya zamanto gashin ta baki lutune, shine yace fala halailun, dare sai ya bayyana ala subihin akan wata asuba, hasken asuba, me yake nihi da hasken asuba, wato huskarta, sai yace aqallahuma ghusnun, wanda wani reshi ke dauke da su, me yake nihi da ghusnun, ma'ana gangan jikinta, sai yace wadarrasatil billawra, wato ta ciza yatsa bidurari da gwalagwalai, me yake nihi da billawr, wato yana nihi wato yatsotsinta yanda suke da kumshi kan yatsa, shine ake kira billawr, addurar wato gwalagwalai jami'i ne na durra, me yake nihi yana kamanta haƙuranta ne da gwalagwalai, ma'ana ta cize yatsa. Lafazin wa darrasat an ciro shi ne daga addirs, addirs wato shine haƙuri. Jam'un sa'ad ras yace fahina izin, a wannan lokaci istasnal qawmu qimatahu, jama'a sai suka ɗaukaka darajarsa, wastagzaru qimatahu suka nemi yawaitar mamakonsa, wa ajmalu an gane ko wastagzaru min al-gazara ne, wastagzaru suka nemi yawaitar qimatahu mamakonsa, suka nemi yawaita musu mamako, wastagzaru suka nemi yawaitar qimatahu mamakonsa, wa ajmalu suka kyautata ishratahu wato shine cuduwa da shi, zama da shi. Ga yacin wa ashruhunna bil ma'ruf, lafazin ajmalu min at-tajmil ne, ka kyautata abu ya zama mai kyau. Wa ajmalu suka kyautata ishratahu wato zama da shi, ko ka ce cuduwa da shi. Wa jammalu suka kawatar da ishratahu wato fatarsa, bawansa. An gane ku, idan aka ce kishira shine bawa, me ake nihi a nan? Rigunansa suka canza masa riguna. Qala al-mukhbiru bi hadhihi al-hikaya, mai bada labari game da wannan hikaya ke fada, falamma ra'aytu talahuba jazwatihi, lokacin da na ga ruruwar garwoshin sa, aw jazwatin minan nari la'allakum tasdalun, falamma ra'aytu lokacin da na ga talahuba ruruwar jazwatihi wato garoshin mutarsa. Ga yacin lafazin wannan sayasla naran za ta lahab, sai yace wa ta'alluqa jalwatihi, da walqawar jalwatihi wato fatar goshin sa. Am antun nazara, yace sai na kyautata dibi, fi tawassumihi wato game da lura da shi. Idan aka ce at-tawassum shine lura da abu, ga yace inna fi zalika la'ayatin lil mutawassimi, fi tawassumihi game da neman lura wannan. Am antun nazara, sai na kyautata dibi, fi tawassumihi game da lura da shi. Wasarrahatu arfa, na kora dibi na fi mai sanihi game da gane alamar sa. Ga yace wala kun fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahuna, lokacin da kuke kora su izuwa makiyaya. Shine yace wasarrahatu arfa, na kora dibi na fi mai sanihi game da gane alamar sa. Fa idza huwa shaykhu nasruji, sai ga maka ashe malamin mu ne na birnin Saruja. Wa qala aqmara laylu hudda jujiyu, daran sa mai matukar duhu wato ya haskaka. Lafazin aqmara min alqamar ne. Wa qala aqmara laylu hudda jujiyu, da jujiyu tabbas yace daran sa wanda yake mai tsananin duhu wato ya haskaka. Fahanna'atu nafsi bi mawridihi, yace sai na ma raina alasan barka, bi mawridihi wato da magangararsa, tunda ta hada ne da shi sai na yi mata alasan barka. Shine yace fahanna'atu nafsiya, sai na ma raina barka bi mawridihi game da magangararsa, kenan inda ta gangara da ni. Wabtadartu istilama yadihi, nayi gaggawar sumbantar hannunsa. Wa qultu lahu, nace masa, mallazi ahala sifataka, menene ya rikida sifarka, ya juya sifarka, hatta jahiltu ma'rifatika, ma'rifataka, mallazi ahala sifataka, wai wani abu ne ya rikita sifarka, ya canza ta, hatta jahiltu ma'rifataka, har na jahilci saninka. Wa ayyu shay'in shayyaba lihiyataka, wani abu ne ya hurhurantar da gemanyarka, hatta ankartu hilyataka, yace har nayi musan wato adanka. An gane me yake nihi da hilya, ma'ana yana nihi kamar ka kenan, adanka. Hatta ankartu hilyataka, yace har nayi musan wato adanka. Fa an sha'a yaqulu, sai ya sabu waka yana mai fada. Wa qa'un shawa'ib shayyab wadda rubin nasi kullahu, inda na yawman li shakhsin fabi gadin ya takallam, fala tasiq bi mawmidi min barqihi fa huwa kullahu, واصبر إذا هو أرضى أدرى بك الخطوب وألم فما على التبر عار في النار هين يقلب يتي وقع الشوائب أو كور مصيب نيو دبوبي matsalolin da nake haduwa da su shayyab yace su ne suka sanya ni hurhura daman ita kala uku ce akwai wanda take ta halitta wanda Allah yake halittar bawa da ita wanda yaro karami sai ka ganshi da hurhura ta biyu ita kuma kwanaki ne dattijan taka in mutun ya kai ta uku kuma matsaloli ne yau da gobe idan an fada damuwa sai yace wadda haru shi fa zamani kullab mai yawan juyawa ne bin nasi game da mutane inda na yawmal li shakhsi in har zamani yayi biyayya ga mutum wata rana yace fa fi gadin ya takallab gobe sai kaga ya juya in yau ana damawa da kai kana fada aji sai kaga kuma an wayi gari an maida ka gefe lamari kenan na rayuwa inda na yawman li shakhsin in har ya bi mutum a wata rana fa fi gadin yace gobe ya takallar sai kaga ya juya sai kaga ni ba a damawa da shi an wuce yayin sa sai yace dan haka fala tasik karka amince bi wamiri wato da wannan da walkawa min barkihi na walkiyarsa yace fa huwa kullab yace holokon hadari ne cidace kawai babu ruwa an gane ku yakadul barqu yakhfu absarahu shine yace min barkihi game da walkiyarsa fa huwa kullab yace holokon hadari ne sai cida babu ruwa yace wasbir ka dau hakuri idza huwa adra bikal khuduwa idan zamani ya saka maka manyan al'amurra na musibu wa allaba ya tara maka su an gane ko wa allaba wato ya tara maka su yace ka dau hakuri wasbir ka dau hakuri idza huwa idan zamani adra ya shuna maka al-khuduba manyan al'amurra bika da kai lafazin khudub jami'i ne na khabab idan aka ce khabab babban al'amari na musiba wa allab wato ya tara maka su yace dudda cewa fa ka ce jikina ya canza hurhura ta hada kai yace fa ma ala tibri aro yace babu aibi da Allah wadai ga tamazzinari finnari a cikin wuta hina yuqallab lokacin da ake juya ta zinari ko tana cikin wuta bata da wani aibi bata da kayan Allah wadai an gane ku shine yace fa ma ala tibri aro at-tibr shine tama ta zinari wanda kenan in an tuno wanda za a sa a narka a fitar da dukkan wani datti kenan ta fito ainihin ta na zinari ta cicci kenan shine ake kira at-tibr tama ta zinari yace fa ma ala tibri aro yace babu Allah wadai ga tamaz zinari finnari cikin wuta hina yuqallab lokacin da ake juya ta thumma nahaba sannan sai ya zagura mufariqan mawdi'ahu yana mai rabuwa da mazaunin sa wa mustasihiban alquluba ma'ahu yana mai abutar da zukatan jama'a tare da shi kowa sai kallon shi yake dan muka zo karshen makama ta biyu da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك